daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shashin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a da Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da ranar Juma'a 3 ga watan Yuni shekara ta 2016. Ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarin.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya isa birnin Mogadishu a ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa daga gidajensu a kudancin Kordofan na Sudan na ci gaba da aukuwa. Amurka da shugabannin Turai da na Larabawa na wani taron maido da zaman sasanta rikicin Isra'ila da Falastino a birnin Paris.
Kanin labaran kenan aka je. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ƙananan hukumomi 17 daga cikin 25 na jihar Niger sun kasa biyan albashin ma'aikatansu saboda soke yin amfani da asusun haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Niger ta yi. Ko menene dalilin yin hakan?
Shine ban ga adalci akan a dauki kudin wani local government ba a jihar Kayama wani local government. Wannan hikima da muka yi muna kyautata tsammani muna sa ran zai kawo ci gaba a kowane local government.
Haka kuma za ku ji rundunar 'yan sandar jihar Bauchi ta cafke wasu matasa uku, ko me suka yi?
Wa'anda suka kintsa wani yunkuri na sace mahaifinsu suka je suka rubuta masa wasiƙa ba tare da ya san su bane.
Za mu ji kuma gwamnatin Najeriya ta hana jami'o'in ƙasar gudanar da jarabawan tantance ɗalibai masu neman shiga jami'a. Ko me ɗalibai ke cewa kan wannan labari?
When I heard the news, I was kind of okay about it because it's kind of like, because positivity on its own is something that is kind of easy.
Usman Kabara zai kawo mana shirin musulunci tushen rayuwa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a babban birnin Somalia a daidai lokacin da ake jimamin wani harin mayakan Al-Shabab da ya kashe mutane da dama. Wannan shine karo na uku da shugaban na Turkiya yake kai ziyara a Mogadishu tun bayan wacce ya kai a watan Agustan shekarar 2011. Ziyarar ta ja hankulan duniya kan matsalar fari da kasar ke fama da ita a wancan lokacin. Shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya tarbi Erdogan ne a filin tashin jiragen sama na Somalia a yau Juma'a. Ayarin motocin shugaban na Turkiya ya ratsa ta tsakiyar birnin inda ya nufi ofishin jakadancin kasar wanda shugaban Erdogan zai kaddamar a hukumance a wannan ziyara ta sa. Shugaban na Turkiya ya kai ziyarar ce duk da harin da mayakan Al-Shabab suka kai ranar Laraba akan wani otel a Mogadishu, harin da ya sanadin mutuwar mutane 24 ciki har da maharan.
Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa da gidajensu a kudancin Kordofan na Sudan na ci gaba da aukuwa. Majalisar ta bayyana haka ne yayin da ake shirin cika shekaru 5 da barkewar yaƙi a kudancin yankin na Kordofan. Gabanin bikin murnar samun 'yancin kan ƙasar Sudan ta kudu ne. Yaƙin ya ɓarke tsakanin gwamnatin Sudan da 'yan tawayen Sudan People's Liberation Movement. A cewar kakakin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya Adrian Edward. A wannan shekarar fiye da 'yan gudun hijira 7,500 suka tsallaka kan iyakar ƙasar zuwa Yida da ke jihar Unity a Sudan ta kudu. Ya ƙara da cewa ana kuma tunanin wasu dubban mutane za su isa yankin 'yan makonni masu zuwa yayin da rikicin na kudancin Kordofan yake ƙara ƙazancewa. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan kashi 90 na 'yan gudun hijira da ke neman mafaka mata ne da yara, inda hukumar ta ƙara jaddada cewa an raba yara da dama da iyayensu.
Da safiyar yau Juma'a an tsinto wasu kawarwaki huɗu, sannan an ceto wasu baƙin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun Mediterranean, wato a cewar ƙungiyar da ke sa ido kan halin da baƙin haure ke ciki. An yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale-kwalen na katako wanda ya nutse da sanyin safiyar yau Juma'a. Hakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a Girka ta gaya wa murya Amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale-kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa. Yanzu akalla jiragen ruwa 5 da jirgi mai saukar ungulu suna can suna ci gaba da neman sauran waɗanda haɗarin ya ritsa da su. Zuwa yanzu kuma ba a tantance daga inda bakin hauren suka fito ba, sannan makomarsu za ta dogara ne da ko su 'yan gudun hijira ne ko akasin haka. Kuma duk wanda aka gane yana cikin bakin haure ne akwai yiwuwar a mai da shi ƙasarsa muddin baya cikin 'yan gudun hijirar.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin sojan Amurka na daukan kaya ya jefa wa kananan makamai masu linzami dake kai harhare kan tankunan yaki ga ƴan tawayen da mayakan ISIS suka yi wa ƙawanya arewacin Syria. Wannan shine dauki na farko da ƙasar Amurka ta kai wa ƴan tawayen bayan magiya da suka yi tayi na tsawon makonni ta neman a taimake musu. Baya ga haka, wasu jiragen Amurka sun kai harhare sama da dama akan mafakar ƴan kungiyar ta ISIS a wajen garin arewacin Aleppo. A wani mataki na tallafa al'umman Maria kare garin da mayakan na ISIS ke ta kokarin kwacewa. Yan tawayen kungiyar Free Syrian Army sun kwashe makonni suna neman Amurka ta tallafa musu, inda suke bayyana cewa dakarun kurdawan Syria na SDF sun fice moriyar tallafin Amurka yayin da suke ikirarin an yi watsi da su. Shi dai artabun da ake yi na kokarin barkewa a garuruwan Azaz da Maria ya barke ne tun watan Fabrairu, yayin da ƴan kungiyar ISIS ke ƙara kutsa kai a yankin, watakila a wani mataki na ɗaukan fansa kan garin Raqqa da ya kubuce a hannunsu.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da manyan jami'an diplomasiyyar ƙasashen Turai da takwarorinsu na ƙasashen Larabawa suna wani zama a birnin Paris a yau Juma'a da zimman neman hanyar da za a maido da zaman sasanta rikicin Isra'ila da Palestino. Shugaban Faransa François Hollande da yake karɓar bakuncin taron ya yi kira ga bangarorin biyu da su zaɓi makoma ta zaman lafiya yayin da yake buɗe taron a yau Juma'a. Ya ƙara da cewa dole ne Isra'ila da Palestino su saka tunanin zaman lafiyan yankin a zukatansu a maimakon wato burin kansu. Hollande, wanda ya ƙara da cewa ƙasashen duniya na da muhimmin rawar da za su taka, amma ya ce ya rage ne ga Isra'ila da Palestino su yi dubi kan takaddamar da ke tsakaninsu. Wani jami'in Amurka ya ce taron da ake a Paris ba da nufin cusa wani ra'ayi ne ga bangarorin biyu ba. Hasali ma Amurka kofar ta abu da take na karɓar shawarwari kan yadda za a sulhunta rikicin na Isra'ila da Palestino.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Kuma da yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kananan hukumomi 17 daga cikin 25 na jihar Niger sun kasa biyan albashin ma'aikatansu saboda soke yin amfani da asusun haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Niger ta yi. Mustapha Nasir Batsari na da ƙarin bayani.
A yanzu haka dai kananan hukumomi 17 ne daga cikin kananan hukumomi 25 na jihar Niger suka kasa biyan albashin ma'aikatansu a sakamakon soke yin amfani da asusun haɗaka a tsakanin majalisun kananan hukumomin da ake kira joint account a turanci da gwamnatin jihar Niger ta yi. Daga watan Mayun nan da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta kawo ƙarshen asusun haɗin gwiwar, kuma kowace ƙaramar hukuma za ta karɓi kuɗaɗanta ne kai tsaye daga Abuja ba tare da an cire mata ko sisi ba. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda yake jawabi a gaban wata tawagar sarkin Sudan na Kwantagora da suka ziyarce shi, ya ce duk da yake yana sane da cewa akwai wasu ƙananan hukumomin da ba za su iya biyan albashin ma'aikatan nasu ba idan aka daina amfani da asusun haɗin gwiwar, amma yin hakan ya zama tilas domin zai sa a samu ci gaba a yankunan karkara.
Muka zo muka ce kowane local government a bashi kuɗin shi. Dalili kuwa shine ban ga adalci akan a ɗauki kuɗin wani local government ba a jiha kai mu wani local government. Wannan hikima da muka yi muna kyauta tsammani muna sa ran zai kawo ci gaba a kowane local government. Cikin local government 25 a Niger 17 ba za su iya biyan albashinsu ba.
Ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger, Abdulmalik Sarkin Daji, ga abin da yake cewa game da wannan lamari.
Wannan kudade dukiyoyin local government ne. Banga dalilin da zai sa ni yana da ma'aikata 1,500 ba wani je dauka ma'aikata 7,000, wanda ya san cewa kudin da federal ke bashi bai iya biyan wannan albashi. Ni kuma sai dai a diba cikin kudina da ya rage a ƙara mai duniya biya albashi, wannan ba adalci bane.
Amma kamar yadda shi gwamnati ya bayyana cewa sakamakon janye asusun haɗin gwiwa nan akwai ƙananan hukumomi kusan 17 ba za su ma iya biyan albashi ba, ba ku la'akari da wannan?
Eh to ai ba wanda ya sa su dauki ma'aikata fiye da abin da zai zo musu. Dubara da ya rage nasu.
Duk da wannan dai akwai masu korafin cewa gwamnan ya saba doka, domin asusun haɗin gwiwar doka ne daga majalisar dokokin jihar, kuma kawowa yanzu majalisar bata ayyana soke dokar ba. Daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Nura GT, ga abin da yake cewa.
Eh gaskiya ba a kawo shi a majalisa ba, amma kuma abu ne wanda shi governor on his own description yana yi. Amma dai na san abu ne wanda ya shafi al'umma, kuma al'umma sun yadda da wanga tsari da ya kawo na cire wannan asusun gwamnati. Mun ji
da bai je majalisa ba, ku ba matsala a wurin.
Ah mu ba mu da matsala, amma kuma in yazo din domin a karkar gyare-gyare ko miye daidai muna fara'ata haka din.
A baya dai kungiyoyi da ma daidaikun jama'a sun sha yin korafe-korafe akan asusun haɗin gwiwar na ƙananan hukumomi da kuma gwamnatocin jihohin Najeriya, al'amarin da suka ci yana kawo cikas wajen samar da ababen bunƙasa yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe da Nasiru. Daga jihar Niger kuma sai jihar Gombe, inda rundunar 'yan sandan jihar ta cafke wasu matasa uku. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Hukumar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama wasu Fulani da ke yin amfani da aikewa da sakonni a rubuce wa jama'a mai barazana kaddamar da kisa idan ba a biya musu bukatar su ba. Ga ƙarin bayani daga kakakin hukumar 'yan sanda DSP Haruna Muhammad.
Bisa ga bayanan sirri da muka samu, kuma wannan sanannen maharbin nan da ake cewa Alikora, muka cafke wasu matasa guda uku waɗanda suka kintsa wani yunkuri na sace mahaifinsu. Suka je suka rubuta masa wasiƙa ba tare da ya san su bane, akan cewa ya aje naira miliyan ɗaya ko kuma su zo su sace shi, su je su halaka shi. To alhamdulillah, cikin ikon Allah, wannan bawan Allah ya je kasuwar Nasaru jiya, ya je sai da shanayensa guda shida, ya samu kuɗi naira 500,000 ya kai musu. To a cikin su kuma suka raba kuɗin kashi biyu, suka ɓoye 200,000 suka kai wa sauran 300,000 akan cewa wani kuɗin da suka samu kenan. To a yayin da muke magana da ku yanzu dai, an cafke su su ukun, biyu daga cikin su ƴaƴansa ne na cikin sa, sannan ɗaya kuma makocinsa ne. An kuma samu wannan kuɗi naira 500,000 da kuma hansir guda biyu.
Shi ma dai shahararren mai farautan barayi Alhaji Alikwara ya yi ƙarin haske kan wannan batu.
Su dai wannan yara barayi shanu ne da awali. Ɗaya daga cikin su ya dawo wajen ƙasar Benin, wanda bakin Kaduna suka sauka suna kidnap. Za ka a wajen su ya koya, sai ya koma garin su can wajen wato ƙasar Ningine. Abu ya cewa taba ubansu ba, to shi ne aka suka rubuta takarda ka ba wa damawa da ƙani da kuma abokansu. To shi wani da bai samu ɗaya ɓarawa ya sa aka rubuta masa takarda, sai aka ba ƙanin, wanda shi ƙanin baya satar shanu. Uban ya yarda da shi kan ba ɓarawa ba ne, shi aka ba shi takarda sai ya zo jefar kusa da uba.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ni dai tsaro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta.
A gaishe da Abdulwahab. Gwamnatin Najeriya ta hana jami'o'in ƙasar gudanar da jarabawa tantance ɗalibai masu neman shiga jami'a, tare da umartar makarantun su rinka amfani da sakamakon jarabawa hukumar JAMB. Ko ya ɗalibai suka ji game da wannan mataki na gwamnati? Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
Ministan na ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu shine ya sanar da dakatar da gudanar da dukkan wasu jarabawa da jami'o'i da makarantun gaba da sakandare ke gudanarwa akan ɗaliban da ke neman shiga jami'o'in da irin waɗannan makarantu. Ministan ya bayyana cewa muddin dai irin waɗannan jami'o'i da kuma makarantu sun amince da yadda hukumar shirya jarabawa ta ƙasa, wato JAMB, ke gudanar da jarabawanta, bai ga dalilin da zai sa a sake karɓan wasu kuɗaɗe da kuma umartar ɗalibai su gudanar da jarabawa kafin shiga irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare ba. To koya ɗalibai da kasari kan rubuta waɗannan jarabawa da kuma biyan waɗannan kuɗaɗe suka ji da wannan sanarwa. Ga dai wani ɗalibi mai suna Peters.
When I heard the news, I was kind of okay about it because it's kind of like, because positive on its own is something that is kind of easy, but when you get there everything just gets complicated all of a sudden.
Yace ko shakka babu, na ji daɗi da na ji wannan labari. Ina ganin hakan zai taimaka wa ɗalibai samun shiga jami'o'i da sauran makarantu na gaba da sakandare. Hakan kuma zai ƙara yawan ɗaliban da kan shiga irin waɗannan makarantu ko jami'o'i.
I think it will be good. It's because it will help more students to gain admission.
Ita ma ɗaliba Sarah wata ɗaliba ce ke ƙoƙarin shiga jami'ar, kuma ta bayyana cewa sun ji daɗi da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka.
To me, I think it's good. Like, I think it's okay because so for the fact that we are writing JAMB and for the fact that they said for university cutoff mark is 180 and for the fact that student has passed 180 and above.
Ta ce ko shaka babu mun ji dadin wannan sanarwa kuma hakan zai taimaka wa mu dalibai samun shiga jami'o'i. Yanzu haka na san wata kawata da ta samu maki fiye da 280 amma kuma bata samu shiga jami'an ba saboda kawai ta fadi jarabawa wanda jami'ar da ta zaba ya shirya mata.
But I know of a friend who got like 28 something in JAMB and she did push it to me. For the fact that she was not able to write, like for the fact that she was not able to enter school.
Ministan na ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu wanda ya sanar da soke wannan jarabawa da jami'o'in ka gudanar haka kuma ya hana hukumar shirye jarabawa ta kasa wato JAMB karban wasu kudade da take caza daga hannun dalibai na sauya darussa ko kuma makarantun da suka zaba da kuma sayan kati na naira 1000 domin duba sakamakon jarabawan JAMB da suka gudanar. Ko shakka babu dai wannan mataki da aka dauka kamar da su malaman jami'o'i da nazanta da su ke cewa ya kamata kuma gwamnati ta dauki mataki na inganta tabarbarewar ilimi kamar da malam Sani Muhammad malami a jami'ar jihar Kaduna ya shaida mani.
Kuma gwamnati su duba gyara abin da yasa dama har ma ita kujiyemi da aka kawo shi ai lalacin wasu abubuwa yasa aka kawo kujiyemi din ko to a dawo a gyara wayannan abubuwa. Yanzu kaga ilimin da aka samu a lokacin da muke yin FBS ko CAS irin wayannan ilimin a yanzu kafin yaro ya JAMB bai da su.
A duk shekara dai kimanin dalibai miliyan 1,500 ne ke rubuta jarabawan shiga jami'a a inda kuma da kyar da jibin goshi akan samu dalibai kusan 500,000 da ke samun gurabe na shiga wayannan jami'o'i da ake da su a Najeriya. Al'amarin da ya haifar da kafa jami'o'i masu zaman kansu a fadin tarayyar Najeriya a inda kuma waje daya wasu daliban kan je kasashen waje domin ci gaba da karatunsu na jami'a. Babangida Ibrahim Murya Amurka daga Lagos.
A gaishe da Babangida. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:17 ga shirin mu na gaba.
الله يا الرحمن يا ذي الجلال والإكرام الله شفتي
مسلمتي توشن رايوا
kazare
da ba ta danono wa assalamu alaikum warahmatullahi barkanku da saki haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Kasancewar mako mai zuwa in Allah ya kai mu za a fara azumin watan Ramadan wanda al'ummar musulmin duniya za su dauka wanda kuma wannan wata ne mai muhimmanci a wurin musulmi. Wannan ce ta sa muka faro da wannan malami domin jin shin menene falalar azumin watan Ramadan sannan kuma wane darajoji da wane himma da azama ake son al'ummar musulmai su saka a ransu a wannan wata na azumin watan Ramadan da za a shiga. Sheikh Abdullah Muhammad Adam, daraktan cibiyar Aliyu Ibn Abi Talib Islamic Center dake Port Harcourt, ya fara fada mana falalar watan azumin kamar haka.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da hikimarsa ya fifita sashen wasu halittu akan wasu kamar yadda ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan sauran manzanni. Kazalika ta fuskar zamuna ubangiji ta'ala ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni. Ya fifita kwanukan watan Ramadan akan sauran kwanaki. Wata ne da ake kiransa da sayyidu shuhur, wato shugaban watanni, kamar yanda kuma kwanakinsa sune shugabannin kwanaki saboda irin nau'in alkhairai da dumbun falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara a cikin wannan wata. Saboda falalarsa Allah ta'ala ya zabe shi dan a saukar da mafi tsada mafi girman littafa a cikin sa shine littafin Allah alqur'ani, kamar yadda Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sannan a cikin sa ake samun lailatul qadar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan dare take da cewa lailatul qadari khairum min alf shahr, dare ne guda daya amma kuma yafi watanni 1000 alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda irin wannan halala da alkhairai da watan Ramadan ya tattara, ake son musulmi ya masa tanadi da kuma tattali na musamman don ya zama ya ribace alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala tusa a cikin wannan wata mai alfarma. Wannan ta sa idan wannan wata ya fuskanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaburar da sahabbai ya kwadaitar da su cewa su yi shiri, su yi tattali, su yi tanadi domin su ganimanci su ribaci alkhairai da wannan wata ya kunsa. Yana faɗa musu kamar yanda yazo a ruwayoyi ingantattu na Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan cewa watan Ramadan ya zo muku, wata wanda yake a cikin sa ake bude kofofin aljanna, sannan a cikin sa ake kukkula kofofin wuta, sannan a cikin sa ake daddaura shedanu, sannan a cikin sa ake samun dare kwaya daya wanda yafi watanni 1000 alkhairi a wajen Allah, wanda duk aka hana shi alkhairin da waɗannan kwanaki na Ramadan suka kunsa, to hakika an hana shi dukkan wani alheri. Sannan a wasu ruwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan cewa sahabbai idan wannan wata ya fuskanto cewa ya mai fatar alheri ka fuskanto, ya mai fatar sharri ka takaita. Ma'ana duk mutumin da alkhairi ya sa a gaba, alkhairi yake fata, to lokacin ribatar alkhairai yayi. Wanda kuma ba shi da aiki sai aikata ayyuka na ta'asa da tabara, to ya zubar da makamansa wannan lokaci na Ramadan ba lokaci mai na sharri ba. Ana son musulmi ya zanto yayi tattali na musamman domin fuskantar wannan wata mai alfarma. Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa ya ladabtar da mu da cewa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ku yi guzuri amma mafi alkhairin guzuri shine taqwa. Wannan shine babban tanadi da ake so musulmi yayi domin shiga wannan wata mai alfarma. Tattali na tsoron Allah, tattali na ikhlasi tsarkake niyya, tattali na al'azimatu sadiqa azama ta gaskiya, niyya ta gaskiya, mutum ya sa a ransa yana san ya ribace alkhairai da suke cikin wannan wata, da abin da ya shafi sauraron tafsirin alqur'ani mai girma wanda ake yawaita shi a cikin wannan wata mai alfarma, abin da ya shafi zumunci. Waɗannan dukkan su abubuwa ne da ake son yin su a kowane lokaci, a kowane zamani, amma dai ladan su yana rubanyuwa a cikin wannan wata mai alfarma. Shi yasa ake son mutum ya ƙara himma akan himmarsa, ya ƙara yin azama akan azamarsa, ko da yana yi a sauran kwanaki ya ga ya ninninka ya yawaita su a cikin kwanaki na watan Allah mai alfarma, watan Ramadan. Magabatanmu Allah ya ji kansu da rahama, kamar yadda ruwayoyi suka inganta daga gare su, sun kasance suna yin wata shida suna roƙon Allah, Allah ta'ala ya nuna musu wata Ramadan. Wato in Ramadan ne rage saura wata shida yazo, suke yi masa tattali da shiri, su ta addu'a Allah ya nuna musu Ramadan domin su ribace dukkan alkhairan da suke cikin wannan wata. Sannan idan suka azinci Ramadan kuma suna yin wata shida suna yin addu'a, Allah madaukakin sarki ya amsa musu ayyuka na ibada da suka aiwatar a cikin wannan wata mai alfarma, wanda wannan yake nuna mana cewa lalle wannan wata ba wasa bane, wannan wata ne mai girma wanda ya kamata musulmi ya yi koyi da magabatansa wajen yi masa tattali da tanadi irin wanda ya dace da shi.
A madadin Sheikh Abdullah Muhammad Adam, daraktan cibiyar Ali ibn Abi Talib Islamic Center dake Patuskum, sai kuma wakilinmu da ya tattauna da shi Hassan Maina kaina, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Salam.
Ka zare da ba ta da nono, Allah shi ka ci da biyanta tunda mun shaida ba ka da laifin.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara sakonni ne da wannan sako. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku mika mana sakon jinjinar mu ga ministan ilimin Najeriya Alhaji Adamu Adamu da ya soke jarrabawan jami'a post UMTE. Don haka muke kira ga ministan da ya soke JAMB domin su ne ke hana talakawa shiga jami'a a Najeriya, daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da kuma Mansur Na'awwa Zangon Daura. Wannan sako na cewa ina kira ga gwamnatin Arewa da su dubi girman Allah su gaggauta wadata manoman Arewa da takin zamani. Wai ta yaya za a bunƙasa harkar noma a Arewa idan ba a taimakawa manoma da kayan aiki na zamani ba? A dai sake nazari mahukuntan Najeriya. Sako daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano. Wannan sako ko na cewa muryar Amurka, ina kira da babban murya ga gwamnatin jihar Bauchi da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar Bauchi albashinsu, musamman ma malamai da 'yan fensho. Domin a gaskiya waɗannan mutane suna cikin kuncin rayuwa a jihar Bauchi. Sako na gaba daga Rilwanu Ibrahim London Uba da Sani Gulle Kampala Malam Madori Tarayyar Najeriya. Suka ce cafke masu shirya hare-hare da jami'an tsaron ƙasar Jamus suka yi ya yi daidai. Allah ya sa a yi musu hukunci daidai da abin da suke shirin yi domin ya zama wa'azi ga sauran. Wannan sako kuwa na cewa ya kamata a ƙara taimakawa ƴan gudun hijirar Najeriya da Niger da Kamaru da kuma Chadi, kasancewa azumi na tafe ko sun samu sauƙin rayuwa. Sako daga Hakilun Zamani Almajirawa Malumfashi da Alhaji Zubairu Garabasa Kazaure. Wannan sako na cewa ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi Najeriya da cewa ya kamata ta ja kunnin kwamitin biyan kuɗin tallafin noma domin a gaggauta biyan kuɗin tallafin ga manoma, domin ko da yaushe cewa ake yi za a biya to amma har yanzu ba komai, kuma al'umma sun dauki laifi sun azawa gwamnatin jihar Kebbi, amma kuwa ba laifin ta bane. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi. Sai kuma sakon da ke cewa shigo da kayan abinci daga kasashen waje zuwa Najeriya zai taimaka wurin rage tsadan kayan abinci da ake fama da shi a fadin kasar mu ta Najeriya baki daya. Daga Hadiza, matar mai kayan miya, Oji Kwates, Gombe.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin bar mu koma ga Mahmud ya ba mu takaitattun labaran duniya.
Ban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki biyu a babban birnin Somalia a daidai lokacin da ake jimamin wani harin mayakan Al-Shabaab da ya kashe mutane da dama. Wannan dai shine karo na uku da shugaban Turkiya yake kai ziyara a Mogadishu tun bayan wacce kai a watan Agusta shekarar 2011. Ziyarar ta ja hankulan duniya kan matsalar fari da kasar ke fama da ita a lokacin. Hukumar da ke kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa daga gidajensu a kudancin Kordofan na Sudan na ci gaba da aukuwa. Majalisar ta bayyana hakan ne yayin da ake shirin cika shekaru biyar da barkewar yaƙi a kudancin yankin na Kordofan. Da safiyar yau Juma'a an tsinto wasu garwaki hudu, sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun Mediterranean, a cewar kungiyar da ke sa ido kan halin da bakin haure ke ciki. An yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale-kwalen na katako wanda ya nutse da sanyin safiyar yau Juma'a. Kakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a Girka ta gaya murya Amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale-kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa. Yanzu akalla jiragen ruwa biyar da jirgi mai saukar ungulu suna can, suna ci gaba da neman sauran waɗanda hadarin ya ritsa da su. Wani jirgin sojin saman Amurka na ɗan wato na ɗaukan kaya ya jefa ƙananan makamai masu linzami da ke kara hare-haren tankunan yaƙi ga 'yan tawayen da mayakan IS suka yi wa ƙawanya a arewacin Siriya. Wannan shine ɗauki na farko da ƙasar ta Amurka ta kai wa 'yan tawayen bayan magiya da suka yi ta yi na tsawon makonni ta neman a taimaka musu. Baya ga haka, wasu jiragen Amurka sun kai hare-haren sama da dama a kan mafakar 'yan ƙungiyar ta IS a wajen garin arewacin Aleppo. A wani mataki na tallafawa al'ummar Maria kare garin da mayakan IS ke kokarin kwacewa. Yan tawayen kungiyar Free Syrian Army sun kwashi makonni suna neman Amurka ta tallafa musu, inda suke bayyana cewa dakarun kudawan Syria na SDF sun fi su cin moriyar tallafin Amurka, yayin da suke ikrarin an yi watsi da su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Turai da takwarorinsu na kasashen Larabawa suna wani zama a birnin Paris a yau Juma'a.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Basco. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku, domin Halima da Jamila na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.